Fatan sauran wasannin da suka rage na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu, inda kungiyoyin kwallon kafa 16 da suka fito daga nahiyar kasashen Turai daban-daban suka gwamza a tsakaninsu, ga kuma yadda ta kaya a wasannin na jiya. Bayan haka ko mu kawo muku jerin sunayen kungiyoyin da suka samu haiwa zuwa wasan zagaye na gaba, wato round of 16 mai taken kiwa da a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta Basel ne ta doke Manchester United da kwallo ɗaya mai ban haushi. CSK Moscow na ƙasar Rasha ta doke Benfica da kwallo biyu da ɗaya. A wannan rukuni dai Manchester United take jan ragamar da maki 12, sai Basel take mataki na biyu da maki 9, CSK tana mataki na 3 da maki 9, sai Benfica take mataki na 4 ba tare da maki ba. Muka koma rukunin ba kuwa, PSG ne ta lallasa Celtic da kwallaye 7 da 1 a rukunin ba ɗin, sai Anderlecht ta sha kashi a gidanta hannun Bayern Munich da kwallo biyu da ɗaya. A wannan rukuni PSG take jan ragamar da maki 15, sai Bayern Munich take mataki na 2 da maki 12, Celtic tana mataki na 3 da maki 3, Anderlecht tana mataki na 4 ba tare da maki ba. A rukunin C kuwa kungiyar kwallon kafa ta Karabakh ta sha kashi a hannun Chelsea da kwallo 4 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta Roma da kwallo 2 da nema. A wannan rukuni kungiyar kwallon kafa ta Chelsea take jan ragamar da maki 10, sai Roma take mataki na 2 da maki 8, kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid tana mataki na 3 ne da maki 6, sai kungiyar kwallon kafa ta Karaba take mataki na 4 da maki 2. Idan muka koma rukunin D, wanda shine rukuni na ƙarshe, kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta yi canjar zabuci tsakanin ta kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kasar Spain Sporting CB ta doke kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos da kwallo 3 da 1. A wannan rukuni dai Barcelona take jan ragamar da maki 11, sai kungiyar kwallon kafa ta Juventus take mataki na 2 da maki 8, sai kungiyar kwallon kafa ta Sporting take mataki na 3 da maki 7, Olympiacos kuwa tana mataki na 4 ne ba tare da maki ba. Yanzu haka dai an fitar da jerin sunayen kungiyoyi guda 8 wanda suka samu zuwa haiwa wasan gaba, wato zagaye na 16 mai taken kihuwa 1 kwale. Ga kuma jerin sunayen yadda ta kaya, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kasar Spain ta samu haiwa, sai kungiyar kwallon kafa ta PSG Paris Saint-Germain na kasar Faransa. A kasar Ingila kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham. Idan muka dawo kasar Spain kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Besiktas na kasar Turkiya. A kasar Jamus kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich na kasar Jamus. Sauran guda 8 sun suna nan tafi bayan an buga wasan ƙarshe na rukuni a sati masu zuwa. Har ila yau, a yau za a dawo fagen fafata a wasan European League na shekara 2017 zuwa 2018, wato wasan ƙasa da kofin zakarun nahiyar Turai, shi ma na yankin Turai ɗin, inda ake matakin rukuni. Ga kuma yadda wasannin za su kasance, a yau za a fafata wasanni sama da 24, inda kungiyar kwallon kafa ta Astana za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal, sai Atletico Bilbao a Spain su fafata da Hertha Berlin. Rosenborg kuwa za su karɓi bakuncin Real Sociedad, ne sai Collins karɓi bakuncin Arsenal. Nancy suna tare da Zolti, sai kungiyar kwallon kafa ta Lazio ta fafata da Betis. Zenit kuwa za su fafata da Bada Skopje, ne sai kungiyar kwallon kafa ta Ostasol su fafata da Zuria. Sauran wasan sun haɗa da kungiyar kwallon kafa ta Kayespan da za su fafata da Olympiakos, sai Batebures suna tare da Crevena. Ita kuwa Victoria suna tare da FCSB, ne sai kungiyar kwallon kafa ta FC Lugano suna tare da Fafilibia Sheba. Lokomotiv suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Copenhagen, sai AC Milan su warce gumi da Austria. A sauran wasan sun haɗa da kungiyar kwallon kafa ta Everton da za su karɓi bakuncin Atalanta. Lyon suna tare da Apollon Limassol, sai kungiyar kwallon kafa ta Ludogorets za su karɓi bakuncin Istanbul. Sheriff kuwa a gida za su fafata da Zlin, ne sai Athens fafata da Rijeka. Sporting Braga za su fafata da Copenhagen, sai kungiyar kwallon kafa ta Partizan su fafata da Young Boys. Sauran wasa biyu da za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Kendogo da kungiyar kwallon kafa ta Dynamo Kiev. Wasan kuwa za a fafata ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Maccabi Tel Aviv da kungiyar kwallon kafa ta Slavia Praha. Za a fara wasanni ne tun daga misalin karfe 5 na dare na yammaci agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad, har zuwa karfe 9 na dare agogon Najeriya din. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin yiwuwa ya huta lafiya.